على ذات مال نيجيريا.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today is the 19th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble prophet alayhi salatu wasalam, which corresponds to the 24th of June 2016. Yesterday, the Quran showed us Allah has created gardens of different kinds, those that are flowing on the ground and those that are erect, with different kind of fruits, different kind of vegetables, all this for us to eat and enjoy the bounties of Allah in His fruits, and that we should give the due, and in giving out the due we should not be excessive. We should also not be excessive when we eat. We should eat with moderation. Today Allah has returned us back to animals. He said, from the among the livestock, there are those that carry burden, those that carry weight, people, can be used as a transport animals, and also fascia, the ones that are small, that cannot be used in anything heavy, for they are eating also. Allah has said, then you should eat from the bounties of Allah, but you should not follow the footsteps of the Satan, because he's an evident enemy to you. So yesterday, after directing us to eat fruits of different kinds, today Allah is directing us to also eat from animal meat, because that is the richest source of protein. And today, science has proven that man needs protein, and the quickest and easiest way to get protein is from the animal meat. But yet, one should not be excessive in whatever he does. Excessive is that when you take food more than what you need, what your body requires, then you accumulate fat, and that can also lead to disease. What is required of you is moderation. So yesterday, as we are advised by Allah to take a lot of fruits, today we are told to take animal meat, and that we should not follow the footsteps of Shaitan, because it's an evident enemy. In these two verses, there's a lot of knowledge embraced in them. One, the importance of fruits in our health. Until recently, in 1930, human beings didn't know that eating fruits is part of the essential things in their diet, because that is the main source of vitamin C. The lack of vitamin C, which is called ascorbic acid, leads to scurvy, a disease in which we have hemorrhage, blood bleeding under the skin, we have other symptoms associated with it. And that when it was discovered in 1930 by a Polish scientist, vitamin C was found to be necessary for life. That no human being can live without eating fruits. No human human being can live without vitamin C in his body. And unfortunately, animals do not produce vitamin C, only plants, because it's a water-soluble vitamin. It's only found in fruits and in plants. So that's why we see that Allah is always referring to fruits, fruits in the Quran, showing the importance of fruits. So people should take that as a diet. Unfortunately, we here in this part of the country, fruits are not something made essential as part of the diet. We hardly bring fruits in our breakfast. We hardly bring fruits in our lunch. We don't even bring fruits in our dinner. So when do you eat fruits? When the season of the fruit is there, we eat. During the season of mango, we just eat. We don't make it part of our diet, which is supposed to be like that. Ibrahim alayhi salam, when he put his progeny in Mecca, he was asking God, وَرْزُقْهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Allah, he's asking Allah to enrich them with fruits. Because without fruits, no human being can survive. So we have to cultivate this culture of eating a lot of fruits. It brings protection too against many diseases. The cellulose in fruits is said to be very useful in fighting cancers, especially colon and rectal cancers. So we should develop this habit by engaging in taking a lot of fruits. By doing that also, we increase and boost the market of fruits. People go back to farm and start farming fruits, not only cereals. Today Allah is saying that we should also take animal meat, and that we should not follow the footsteps of the Satan. Animal meat, as I said earlier, is the richest source of human protein. And you know, protein is broken down into amino acids, which are the building blocks of the body, the muscles. It is very important too that a society like our own, where we have cattle rearers, to have made meat very available and cheap for this population. You find a lot of children in this part of the nation suffering from malnutrition. This malnutrition involves the lack of protein. When we have cattle, there is no reason why children should be malnourished here. We can drink from the milk of the cattle, eat from the meat of the cattle. Allah is calling us in the holy book that we should eat protein, so that we should be healthy. Because a healthy man, as they said, is a healthy mind and a healthy body. So kulu bima razaqakumullah, eat from what Allah has made it bounty to you. And that you should not follow the footsteps of shaitan, because it's evidence to you. Here Allah is telling us Satan is evident. He's an evident enemy. As if you can see him directly. There is a metaphor here. Because in other verses Allah showed that shaitan is something you cannot see. It's a spirit. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ. He and his descendants sees you from where you cannot see him. This is the truth about the Satan. But here Allah said, don't follow his footsteps. As if shaitan is a human being, you can follow his footsteps evidently and see them. Yes, you can do that. You see, you know the Satan by his walks, by his insinuations, by how he deviates people from the right path. The Satan has been deceiving the pagans during the times of Jahiliyyah of not eating some kind of meat, concocting lies against Allah, bringing law which has nothing to do with God and attributing it to God, thereby forbidding what Allah has made permissible, also destroying the society. So the Quran is calling us to be careful about following the footsteps of shaitan, and that he is evident to you, because wherever anything that would destroy you, would destroy the society, anything that would divide people, is the footstep of the Satan. Anything that will make you forget God, it's a Satan. Because what Satan wants is that you should forget your creator and worship any other than Allah. In this sense, he's evident to you. Whoever comes to you trying to deviate you from eating halal or forgetting God, you should know that this is the devil and you should desist and don't follow him. Because Allah said, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ. Don't follow the footsteps of the shaitan. He's definitely an enemy. Now, God will also tell us that there are 8 types of animals which are the livestock allowed for us to slaughter. These 8 types, we have the sheep and the goat of both sexes. Then we have the camel and the cow of both sexes. During the pagan time, the unbelievers usually have a tradition of attributing lies to Allah and saying this is permissible and that is haram, which Allah in a beautiful argument shows that such things should not be taken into consideration. That if somebody tells you something is forbidden, then you should ask him to bring his proof. You ask for proof when something is forbidden. As for things that are permissible, you do not need any proof. The fact that Allah has not forbidden anything is enough and evidence that it is halal. But those who tell lies on Allah and concoct lies on Allah so that they deviate people without knowledge, Allah will never guide them to the straight path. And you can easily know them. So the aspect is ask them, where is their evidence that Allah has forbidden? You need a clear cut injunction from Allah that this, and this are forbidden. Not by conjecture, not by going around beating about the bush. Anything that is forbidden is clear cut stated, either in the Quran or in the mouth of the noble prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in an unambiguous manner. And also should be an authentic narration. These are the only things that are forbidden by Allah. Any other thing is halal. May Allah guide us to the first part. Allah ya kawo shatara ga wata Ramadan shekara 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke daidai da 24 ga watan Jun shekara 2016 shekara ta miladiya. To jiya Allah ya nuna muna ni'imar da ya muna na ba mu yayin itace kayan gonaki, kuma ya ce mu ci daga cikinsu lokacin da suka nuna, sannan mu bayar da haƙƙin shi lokacin da wato muke girbe su. Sannan kuma Allah ya muna gargaɗi cewa kada mu zama masu israfi, masu almubazzaranci, domin shi Allah bai son mai almubazzaranci cikin abin da yake yi. Wato lokacin da za ka bada haƙƙin Allah, ka bayar iyakan haƙƙin Allah. Ba a so ka bayar da komai domin iyalinka su ma su samu abu. To haka kuma da Allah ya ce mu ci daga cikin wayannan 'ya'yan itace, ba a so kuma wurin cinka abu ka wuce haddi, domin duk wanda ya wuce haddi cikin ciye-ciyen shi, kuma wannan abin zai juya zuwa ga yunwa. To kamar yadda aka muna nuna muna ni'imar Allah na fito muna da 'ya'yan itace da kayan gonaki iri-iri, yau kuma Allah ya nuna mana cewa wa ansha'a min al'ani hamula, Allah kuma ya kirkiro daga cikin dabbobi hamula wanda suke daukan kaya, salihatan lil hamli alaiha kal ibli al kibar, kamar manyan raƙuma hadda ma manyan shanu, wa farsha yani la tasluhu lahu, haka kuma a cikinsu akwai ƙananan wa'anda ba su iya daukan kaya, kal ibli sughar kamar ƙananan wato raƙuma, wal ghanam da kuma tumaki, summiyat farshan, me yasa ake kira su farsha? Domin farsha ma'anar shi shimfiɗa, li'annaha kal farsh lil ard, domin kamar shimfiɗa ne a ƙasa, li dunuwiha minha, domin suna kusa da ƙasa. An haɗa su da manyan dabbobin aka kira su da farsha. To nan Allah ya ce kulu mimma razaqakum Allah, ku ci daga abin da Allah ya zurta ku, la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, wato kattubi tariqahu, hanyar shaytan fi tahrimi wa tahlil, no halatta wani abu da haramta wani abu, domin shi shaitan lakum aduwwun mubin, bayyin al'adawa, wato yayye shi da ku yayya ce wanda yake bayyananna shi shedan to da Allah ya nuna muna dabbobi ga su masu daukan kaya ga wayan su kuma kanana ba su daukan kaya sai ce kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya zurta ku daga cikin wayannan dabbobi jiya an ce kace kayan itace yau kuma an ce kace kace nama tsire kace nama ka koshi kunga qur'ani tuntuni yake ma dan adam nasiha da bayani ci wannan kaci wancan to wurin cin nama kuma kada ka yadda a haramta maka abinda Allah bai haramta ba kada yadda kuma a halatta maka abinda Allah ya haramta kawai ka bi doka Allah jiya mun ce ƴaƴan itace suna da muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwar dan adam kun ga annabi ibrahim kullun yana roƙo Allah sai ya ce Allah ya azurta zuriyar shi da ƴaƴan itace to mu a kasan nan al'adar mu shine ba mu maida kayan itacen nan muna kiran su kayan marmari alhali ba kayan marmari bane kayan bukata ne mutum yana bukatan kayan itacen nan domin kyawun jikin shi da lafiyar shi shi yasa zaka gaba ma damuwa da shi a cikin abincin mu amma in kun je wasu kasashe za ku ga kullum in an kawo breakfast sai da wani abu in an kawo na rana kuma sai da fawake in an kawo na dare ma sai da fawake wannan ya tuna mun malaki ba mu labari wani limamin Madina da ya zo aka je Sokoto da shi bayan an ci abinci sai malam ya gaya ma liman a lokacin nan a kawo fawake da larabci sai ba a kawo ba domin mu ba al'adar mu bane cin ƴaƴan itace sai za su tafi sai liman ya ce mana ga buhu ɗinya kusan ɗinya cikin buhu busasshen shi ya ɗauka fawake shi ya kai wannan ɗinya ne shi ke na kawo a babu wanda ya ce yana ta dariya wato baya cikin al'adar mu cin ƴaƴan itace ya kamata ya zama abu domin nan ne lafiya take kun ga ba abin da ba sa magani basir nan da ke damun mu a ƙasar nan ba abin da ke damun mutane kamar basir domin masu tallan nan masu maguna kullum za ka ji suna ga maganin basir me maganin basir ka ci ƴaƴan itace masu kyau sannan kuma in ana cin ƴaƴan itace ba mu iya ci ba kawai lemu ka tsotse shi ba da za ka iya ci da wannan a'a ba fatar ba na za ka ci fatar ne totuwar lemu Allah lagal ka ci ɗaya biyu sakka sha lemun shi kadai ka ci ɗaya biyu kuma za ka yi cinye duka ba domin yana taimakawa yana hana ma wasu ciwon kansa sannan yana hana in fact shi ne ka ji ba ka zuwa bayan gida ciki ya ɗaure atini mai cin wannan bai in fact kullum za ka gaje bayan gida kuma zuwa bayan gidan nan yana fitar da cuta da datti wato mu yinka cin kayan itace kun ga in mu ba kayan itace mahimmanci kamar yadda Allah ya nuna mana ni'imar shi ce ya fitar mana da su fa iri-iri yanzu za ku ga kasuwar su ta karu sannan kuma mutane za su koma gona su yi kiwon abin nan noman kayan itace noman ko ba rani ba ya zama ana noman itace na kayan itace yana da mahimmanci kwarai don rayuwar mutane kun ga kuma wannan yau kuma an koma kan nama cin nama kulubi ma razaqakumullahu wala tattabi'u khutuwati shaytan shi ma akwai fa'ida a cin nama domin yana kunshe da abin da ke gina jiki ba ka iya rayuwa kawai akan ƴaƴan itace kana buƙatar nama ya baka wato ƙarfin da zaka gina jikinka to amma kamar yadda aka ce kullun kuma israf bai da kyau duk abin da ka wuce haddin shi kuma zai kalkali ya zo ya zo maka cuta kun ga ruwan nan da kuke ganin ruwa kawai in an ba mutum yanzu a ce drum ɗaya ya sha to ba zai tashi ba zai mutu ruwan zai kashe shi water intoxication ashe kuma Allah ya tauje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy shine rayuwa amma in yayi yawa sai kashe ka to komai ake yi a yi shi tsaka-tsaki kada a zurfafa kada kuma a kiyaye shi to Allah yana nuna muna wayannan ayoyi abubuwan da ya halatta muna saboda yace kuma kada mu bi hanyoyin shaytan kada mu bi sawun shaitan domin shi maƙiyin ku ne bayyananne nan ya zo ne a siyakin shaydanni sukan zo su ce wannan dabba halal wannan haramun wancan halal wannan haramun sun kararrabe abubuwa wanda Allah bai ce ba wannan suna kirkiro shi ne daga kansu kullun yawanci suna haka suna so su ga mabiya ne in yana so ya gwada ya ga mabiyan shi sai haramta abu ya ga wa zai yi wannan shaytan ne to Allah ce kada ku bi sawun shaytan domin shi shaytan makiyin ku ne bayyana ne nan da yace aduwwun mubin magana ce amma shin wai aya ce hujja ana ganin shaytan haka kai tsaye a ba a ganin shi domin Allah yadda kanshi ya nuna mana cewa shi da qabilu wato ƴan uwan shi ba kwa suna ganin ku inda ba kwa ganin su ashe duk inda aka je da af'alu shaytan az-zahira to zaka same ta ne alal majazi ne wato Allah yayi wato sakaye ne yake bayyana mana wato ba san ce maka shaytan kana ganin shi ba domin aikin shi kana gani saboda haka duk abin da yake na shaydanci ne zaka gane me abin shaydanci shine wanda zai haramta maka abin da Allah ya halatta ko ya halatta maka abin da ya haramta wannan shaydan ne baka bukatar wato wani abu ka gane shi shine Allah ya muna bayani a cikin wannan abubuwan nan kamar ya ta zuwa ci to da Allah da yace wa min al-anami habulata wa farsha la yace samaniyat azwaj wai annan dabbobin nan wato zawj shine wato kashi hudu ne bibbiyu kashi hudu guda takwas kenan asma guda takwas badal min hamula wa farsha min al-dan shine zawje ne ana samu wato daga awaki daga raguna suna da wani suna banda raguna daga tumaki tumaki daga tumaki zauje ne wato namiji da mace wato rago da tunkiya shine tumaki ismaili zakar al-unsa wa min al-ma'd ithnain bil fathi was sukun ko ma'd da kuma wa quri'a bi fathatayn ma'd al-ithnain shi ma guda biyu qul ya muhammad liman harrama dhukur al-an'am wato manzo Allah ka gaya ma wanda ya haramta mazajen wayannan dabbobi taratan wa izatuha ukhra aw lokaci kuma yace a matan ne ka tambaye su wa nasaba zalika ila Allah kuma jingina wannan zuwa Allah azzakaraini shin wayannan mazaje biyu ne min al-da'ani wal ma'z daga awaki da tumaki aka haramta hurrim harrama Allah alaikum amil unsayni ko kuma matan ne biyu min huma daga gare su amma shtamalat alaihi arhamul unsayn ko ku abunda wato mahaifar wayannan matayen suka kunsa shine Allah ya haramta zakaran kana aw unfa wato namiji ya kasance ko mace nabbi uni bi ilmin sabani labari ko ka gaya mun da ilmi fihi al ma'ana min ayna ja'a at tahrim wa in kana min qibal al dhukura fa jami'u al dhukur haram aw al unfa fa jami'u al inath aw ishtamalat al rahim fa zawjani kama ayna at takhsis wal istifham lil inkar saboda haka in ya kasance daga ina wannan haramcin ya zo in ya kasance daga zaman su mazaje ne to ya kamata shi dukkan mazaje su zama haramun in kuma ya zo haramcin ne daga kasancewar su mata ne aka haramta wayannan dabbobin to ya kamata dukkan matan su zama haram ko ko in kace abinda wato mahaifar su ta kunsa ne kuma tana iya kunsan namiji da mace to daga ina kuka samu kebe wani abu kuce wannan Allah ya haramta ko mazan ko matan ina kuka samu wannan hujja wal istifham lil inkar wannan tambaya Allah na musu inkari ne nabi uni bi ilmin in kuntum sadiqin in ku kasance ku masu gaskiya ne fi ma taz'umuna
ala ga ta malan ga mai musulunta namiji
to me kake yi ne English Islam means submission to Allah and having faith in all his prophets, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we want you to recite after us: Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So you are giving testimony that there is no deity worthy of worship except Allah and Muhammad is his messenger. What is your name?
My full name is Maswal Box. My Muslim name is Abdullah.
You are Muslim name. You are already converted or what?
Yes.
You are already converted?
Yes.
So you want to repeat the ablution?
Yes.
Okay. Your new name is what?
My full name is Maswal Box. My Muslim name is Abdullah.
Abdullah. Yes. You are already Abdullah. Yes. Okay. So that is my Muslim name. To nabbihuni bi ilmin in kuntum sadiqin. Wato kullum mu ce ikrari, kullum mu ce ikrarin abu sai ya zo da hujja. Ilm sai ya zo da ilimi. Wannan ya nuna mana Allah ya ce mana kada mu bi sawun shedan. Kada ku bi shi. Makiyi ne, bayyananne. Ya za ka gane sawun shedan ko ya za ka gane shedan shine wanda ya haramta maka ko ya halatta maka abu ba tare da ilimi ba sai don son zuciyar shi. Shine shedan. Me maganin shedan? Ina hujjarka? Ina hujjarka shine maganin shedan. Domin shedan bai da hujja sai son rai. To mu abin da muke cewa hanya sirat al-mustaqim hujja ta kasance daga Qur'ani wato magana Allah ta kasance daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta inganta kuma ta kasance daga yanda malaman farko suka fassara wayannan abubuwan nan uku layin nan uku in ka jasu to wannan shine sirat al-mustaqim wa man shaqiqa rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ko haka ba يتبع غير سبيل المؤمنين يبي هنن باب مولاي ba suwaye mumunan ba sunan mutanen farko ba so dole sai an bi hanyar su saboda haka maganar su hujja ce qati'a maganar malaman farko maganar su tana cikin hujja addinin musulunci domin inda ba mu bi tafsirin su ba za mu karkace wani sai zai karkatar da mu ashe hujja shine Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma malaman farko ga yanda suka fassara in sun samu tsabani a wannan fassara to duk wanda ta bi daidai ne ma'anar shi wannan aya ba muhtama bace tana daukan ta'awili domin in ba ta daukan ta'awili yanda suka kasance sun fahimci larabci sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi tsabani ba to har in sun yi tsabani wato ba nassi bane a hadiyar wannan tsabani da suka yi sai nuna wannan dalilin da ka zo da shi ba zahiri ba nassi bane zahiri ne kawai to kuma kowanne ka dauka daidai ne sai dai abin da ake cewa mutane ka zo ka samu mutane akan wani abu kada ka zo musu da bako domin tabbas zaka kawo rudani da rikici a cikin su da sabon ilimin nan da ka zo sannan ba kai wanda suke da shi bane yafi shi hujja domin hujja ba kai ne zaka ce ga hujja ba to kuma menene hujja su kuma su za su ga mana menene hujja saboda ka taqalidin wayannan mutane ya zama wajibi addini to wani sai ya ce ah to ai sahabban na da yawa tabi'an na da yawa tabi'in na da yawa me yasa ku kuma kuka kayyade da hudu me yasa ku kayyade da hudu tunda suna da yawa to wannan ba fiqihu a tambayar wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani ansari yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi wata ne duba sama yace an kusa dauke ilimi sai ce wa annabi ya za a dauke ilimi gashi mun karanta qur'ani mun karantar da yaran mu da matan mu kowa eh kuma kace za a dauke ilimi yanzu ma muke ganin mun fahimci qur'ani sai annabi yace da na dauka kana cikin mutane fuqaha Madina na dauka kana cikin masu fahimta a Madina haka annabi ya bashi ansa na dauka kai faqihi ne amma da kai wannan tambayar sai annabi ya gane ne ba faqihi bane to ina ne rashin fiqihin shi annabi ya ce ah baka ganin yahudu tare da Taurat a hannunsu, in Nasara tare da Injila a hannunsu suka ɓace, ma'anan shi kenan musulmi ga Qur'ani a hannunsu za su ne, za su ɓace. Ce wanda Allah ya so shi ne fikin fahimta. To ga shi yanzu mun ɓace, wai har wa'ancan mutanen da muke la'ana muna cewa ba san komai ba, la'ana ce mana ba su iya sallah ba, wai kai ne za ka gaya mana yadda ake sallah, wai yanzu za ka gaya mana yadda ake sallah, mutane shekara dubu da wani abu ba su iya sallah ba sai yau, akwai wani abu wajibi a sallah ma ba sani ba. To ka mai da su wawaye kenan ko? To shi ne yin wannan shi ne wawa. Tafiyan ilimi, me yasa ake cewa arba'atul mazahib so hudu ake bi, me yasa? Kun san dalili? Komai da sanadi ake yin shi. Yau kawai ba za ka ji Ibn Abbas ya yi magana ba ka fara yi, kana da sanadi zuwa Ibn Abbas? Kana da? To ba ka da iko ka kirkiro ƙarya ka tsora akan shi. Kana da sanadi zuwa wani sahabi? Kana da? To ba ka da iko ka jingina magana zuwa gare shi don rashin sanadi. To ko da sanadinka kana da shi sai zama kuma ahad. Ka san me ahad? Shine sanadin da zai yi ƙarya ta shigo. Aka san shi shine mutawatir. Mutawatir wanda yake bai yiwuwa ƙarya ta shigo, domin waɗanda suka ruwaito wannan abun bai yiwuwa ƙarya su taɗu a ciki. Bari mu ba ku misali. Wani zai ce maka kun ga Murtala, General Murtala, an kashe shi ko ba kashe shi ba? Zai yi wani ya ce kai ƙarya ne ake duka wani dubara ce ta yan arewa ko wasu kafirai? Zai yi ko propaganda ne? Ba zai yi ba, domin mutawa a kiran ya zo cewa Murtala an kashe shi. Wa ya kashe shi? Dimka, ba shakka labari ne mutawatir, domin waɗanda suka naƙalo shi kowane gidan rediyo da na musulmin da na arnin da na waje da so zai yi wa a ƙarya, shi ne ake cewa mutawatir. Amma wanda yake ahad zai yi wa a ƙarya, kuma zai yi mutane su haɗu su yi ƙarya, shi ne ahad. To ba bauta wa Allah sai da tawaturi, domin tawaturin nan shi ne yafidul ilm, nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin, nabbi'uni bi ilmin. Tawatur shi kadai yake kawo ilimi, in ba tawaturi ba ne zato ne. Wa fi sahihi wa da'ifi qasadu adh-dhahir lil qat'i, wance rawahu rawahu fulan fulan fulan, in ba mutawatir ba ne zato ne har yanzu ba qat'i ba. To abinda ya rage mutawatir, kun ga Qur'ani riwayatul washaf, dukkan wa'annan riwayat ne mutawatira. Malamai bayan malamai suka zo har yanzu, saboda haka sanadin su mutawatir. Sharadin riwaya ta zama Qur'ani sai ta zama mutawatir, in ta zama ahad shadza ko da sahiha ce ba Qur'ani bane. To haka fiqihu, ban iya jingina magana zuwa ga Malik sai maganan nan ta zo mun hanya mutawatira daga Malik, ba ahad ba. Ban iya jingina magana zuwa Shafi'i sai magana ta zo maka mutawatiran min Shafi'i. Shi yasa malamai tilqa'iyyan ba tare da wani tunani ba suke bin ilimin da suka gaje shi, domin ya zo musu mutawatir. Manyan malamai ne, Larabawa ne, ilimin hadisi duk suna da shi fa da kuke gani, ba wasu jahilan mutane ba ne. Amma tunda yake haka abun ya zo, zamanin da ka zo ga ilimin da ke kawai a cikin saha, kasuwa ne ka je kana so ka sai kaya, takalma matsala. Ba takalmin da ka gani za ka saya ba, wanda babu a wurin za ka saya. To ilimi na fiqihu na Ahlus Sunna wanda ke kasuwar ilimi a yanzu hudu ne kawai. Kun fahimta? Ɗayan hudu a kasuwar ilimi. Ilimi aka ce ba zato ba. Amma in ka ce min maganan Sufyan al-Thawri, yana da ilimi kuma an ruwaito shi, amma ruwaitowa mutawatiran, a'a ahad, zai ba bai ce ba. Shi yasa ake bin wa'annan al-a'immatul arba'atul mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin. to taka Allah ya tsare addinin shi, Allah ya tsare Qur'ani da tawatur, Allah ya tsare fiqhu da tawatur, ba yadda zai ka canja shi. Duk wayannan hadisan da ake kawo ana nufe maganar manyan malamai, ai wayannan malaman duk lokacin da ake wayannan suna sane da su, amma domin tawaturin ilimin da suka gada wannan hadisin bai isa ya rusa shi ba. Kamar Abdullahi ibn Abbas ne aka gaya mishi wani abu da yake malamin Madina ne, sai ce kai ba zan bar abin da muka sani na ilimi ba domin wani balaraben kauye duk ya cika wandan shi da fitsari, yanzu na dauki magana shi dan ya kauye zan gina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A'a, shine fikirar ba za ka bar abin da kake ba dan wani ba kauye malami ya ga sahha hadisi, shikenan sai ka bar abin da kake ka koma to. In kana yin haka karshe za a kwace maka addininka, domin wani zai zo maka hadisi ba wanda babu. Bukhari wajen 200 ya tace hadisai, yanzu 700 a cikin littafin shi tafrar fa 300 ba tafrar. Malik 200 shi ma ya tattace ya bar 500. Muhammad cikin 200. Shi yasa nake ba mutane misali ilimin nan fa, wato ana tsintar kwayar abin nan ne, wato a ce kwayar shinkafa cikin buhun yashi na ke tsintar kwayar shinkafa a tara a ci, ba buhun shinkafa ba ne ake neman kwayar hatsi ake neman yashi. Kun gane abin? Hadisai buhun yashi ne, sai malamai suna ta tono suna neman me mai amfani ana cicciro shi. To wani sai ɗauko buhun gaba ɗaya ana abinci sai ke zuba ma mutane ƙasa da yashi, wani shi ya kwaso hadisai. Abinda suke yi kenan suna halaka mutane. Wayansan malaman sun tace wayannan hadisai, sun gwaggwada su, sun haɗa shi da Qur'ani, sun haɗa da sunna, sun haɗa da larabci, sun haɗa da komai, kafin su fito da shi ce to wannan za a iya ci. Ce yanzu yanzu za ka iya warware, domin ina gaya muku in warware wannan aikin da suka yi to mun halaka. To in an biye musu, saboda haka mu dawo. Mutum ya ishe ka fata, ya ishe ka fata ka yi tsammani malaman da suke gaban kawai su ba su sani ba kai ka sani, ya ishe ka fata. Malami yana koya maka kai ka fi shi sani wai, domin shi yana koya maka abinda shi ma na baya koya mishi, abinda shi ma na baya koya mishi, haka ne aka gado abu. Kuma mutawatiran ko ina ka je shi ne. Allah samu gane.
Amin.
Wata mata ta rubuta mu wasiƙa jiya, yau aka bani ita. Mijinta ya ce mata yin jima'i da rana a azumi in an yi ba ka fara kawai rama shi za a yi in azumi ya ƙare. Saboda haka don haka sun sadu wajen sau uku a cikin wannan Ramadan din fa. Mutum unguwar dosa, daga unguwar dosa a unguwa to daga Kaduna. Wannan ya ce mu bala'i. To don ba ka fara shi kenan, hurman azumi shi kenan sai a karya ta, tunda ramuwa kwana uku ne ba komai. Shi kun ga wannan, sun zo da hadisai, sun zo da abubuwa da fasadi sun kawo cikin me? Cikin addini. Akwai me? A'a, abinda suke cewa hadisin da ya zo maganar kafara hadisi ne ya zo mutum ne ya zo yake cewa annabi na halaka na halaka sai annabi ya ce me ya ce ana auka iyali na da rana haka da gangan yayi ya auka masa da rana sai annabi ya zo ya ce mishi to abun nan zai kafara aka gura hadisin kafara hadda aka cewa har ma ka ta cewa to wannan kuma dan rashi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in ba yadda zaka yi sai dai kawai istighfari ka nemi roƙon Allah to shi wannan sun zo mata da ba kafara saboda haka lamuwa kawai za su yi sai istighfari ya ce sau uku da rana to me kawo wannan wallahi rashin bin a'imma rashin bin shugabanninmu da su ana bin wannan zai iya ruɗata to yanzu mata yadda suke bin wa'azi su buɗe wannan tasha su ji wannan malami yana turo musu nashi abinda ya sani wancan yana turo wancan wannan wato mutane sun luɗe sun rasa al-ƙibla amma mu da muka taso muka karanta irin su al-ashmawi al-akhdari ar-risala ba mu luɗe ba domin duk inda ka je ko a makaranta ka haɗu da yara ba wanda zai ruɗe ka a ibadarka amma yanzu da aka yi watsi da wayannan littattafan aka ce a'a ba su sani ba ga wani sabon ilimi ga yara kan suna tafasa malamai kowa shi malami ne kowa shi malik ne kowa shi buhari ne kowa shi sibawai ne ana fankama kai watashaddu ana wayansu abubuwa don a nuna ilimi alhali babu shi kasaf sun kawo fasadi cikin ƙasa sun ɗauke mutane daga abinda suka sani sun kawo fasadi saboda haka komai ma za ka iya ji shi yasa matan suka ruɗe kasaf ne magani ki ɗauki littafi risala ko al-akhdari ko al-izziya ko wasu malam karanta muna ya ake sallah a cikin wayannan littattafai takka zo muna da wani sabon littafi nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ilimi ake aiki da shi duk wani littafi da aka zo maka da shi sabon littafi bai da ilimi waye tabbatar da shi amma ita risalan nan kin san malamai miliyoyin malamai da suka karanta ta suka yadda daidai ce miliyoyin malamai yanzu kawai yaro ya zo ya ce a wannan shame ne a ko ina ma inda ba a yi kuma ba sa bin ka'ida to dole a rike mazhab shi yasa ake rike mazhab dan fasadi ko me yasa kace hudun nan domin su malamai ne wani lokaci suka yi ijma'i malaman wani zamani a ku karanta muqaddima ibn khaldun ya kawo tarihi an zo wani zamani ne malamai suka haɗu suka yi ijma'i suka ce daga yanzu ba za mu yarda wani yayi ikirarin shi al-imam al-mutlaq wa yana ijtihadi ga zama ya kafa wata mazhaba ba wa'annan hudu sun isha al'umma sai zama duk ɗalibin da zai zo sai dai karanta ɗaya daga cikin hudun nan sauran sai suka mutu in basara wato suka mutu sai wannan suka zo to mu wanda ya zo ƙasar nan shine mazhab imam malik bin anas mazhab ahli al-madina ita ce ta zo ƙasar nan to yaya wannan abu mai tsada mai wahalar samu mu mun same shi a kyauta kawai wayansu yara su zo kuma su karkatar da mutane al'umma gaba ɗaya daga kanshi wannan kuskure ne Allah shirar da mu manyan malamai na malikiya irin su al-maziri da su wannan qadiyya da sauransu sukan ce muna da ilimin da zamu yi istiqlali da fatawa amma dan fasadi da kuma ganin karancin ilimi da yake yace sai mu shuru in an tambaye mu sai mu ce maqalahu maliku ashabu dan kasu bude ma mutane ne su ne malamai malami ne ya kai inda zai kai na ilimi amma ce bazan ba ku ta fatawa ba sai abinda malik da ashabi suka ce domin yanzu akwai karancin ilimi akwai karancin kuma akwai yawancin masu ikirarin ilimi dan shekara wajen 500 fa saboda haka bazan bude muku kofa ba su ne malamai sannan kuma wannan matsalolin maganar sallah ne azumi haji ba maganar mustahdathat bane wal nawazil kuma kalli wani barnar da suke da ita fiqhu shine ilimin da zai na al-ilm bi ahkam shar'iyya hukuncin shari'a al'amaliya wanda ake aiki da ita al-muqtasiba min adillatiha at-tafsiliya fiqhu shine in akwai aiki alwala sallah azmi haji aure duka dai in akwai aiki shine fiqhu mu'amalat ma duk fiqhu ne so shi fiqhun ne shi kuma aka raba shi kashi biyu akwai ta'abbudat ibada wanda ba hankalin me yasa Allah ya ce in za mu yi azhar mu yi raka'a uku akwai wani hankali a ciki Allah ne kadai sai hikimar shi maghriba uku safiya biyu shine ta'abbudat kawai kai yanda aka ce a mu'amalat akwai dalili da illa to za mu yi kiyasi mu'amalat to akwai kuma abu wanda yake ayoyi ne Allah zai nuna sanurihim ayatina fil afaq ayoyi ne za su bayyana wanda za su nuna gaskiyar Qur'ani da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yake zai nuna su ne nan gaba to nan da suka bayyana domin Allah ya tabbatar da ba wanda ya sani sai kaga malaman wurin tafsirin su sun ma ba su samu ba ba su samu dacewa ba wurin tafsirin su domin su ma ijtihadi ne bari mu ba ku misali kamar duniya malamu wa ahli sunna sun yi jima'i ta kaf cewa duniya shimfiɗa take kamar teburi to yanzu an gane kamar ƙwallo take kun gane wannan babin fiqhu ne wannan babin aqida ne wannan babin mu'amalat ne wannan bab ayat kauniya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ayat kauniya ne afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wannan ardu sutihat innan kai gashi nan qur'ani hujja yace ard an kin fidata akan haka sai suka tafi ne kasa kamar teburi take to yanzu da aka gane cewa kasa din nan ba teburi bace kamar kwallo take in ka zo kace musu kuma kasa yanzu kamar kwallo take ba teburi ba sai a abu mai yadda ba me yasa ai domin ibn taymiya yace kamar sai su fara kawo maka maganar salaf koko malik yace koko abu hanifa yace anan aya kauniya shi da kake min maganar malik da shafi'i amma can maganar hadis da sallah ina maka maganar shafi'i da sallah kace kuma ba hujja bane ko bauke su sun me sa suke jiya nan kuma dan kuma su toshe halin ilimi to Allah da yace afalan zuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i wa ila al-jibal ya jabal yake ba kafaffe ba wato Allah yake ba kwa ganin yanda Allah ya kafa duwatsu wa ila aljibali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa daga nan zaka gane ard din nan da ake magana ba kwallon duniya ake magana ba wato Allah a duniyar ku ya kafa duwatsu kuma ya muku suhul wato wurin tafiya ko fahimta ba yana maganar duniya bace amma wani wuri wal arda ba'da zalika bahaha abdahu shine wato kamar kwai to irin wannan tafsirin kuma su ake fada da su ce a'a ya kafi malaman da sani ne la malaman da ba su ce sun san gaibu ba maganar aya ana gane abubuwa da yawa suna fitowa wai su ma ba musulmi suke gane abu musulmunta saboda haka dole muradi maganar fiqhu ka bi arba'a mazahib na sunna maganar aqida ka bi aqidar ahli sunna wal jama'a amma abinda suka ce hujja ne kada ka ce na ce kawai hujja maganar ayat kauniya kowane zamani Allah zai fitar da ilimi ya nuna Qur'ani gaskiya ne Allah rage wa mutane ba rigima Allah shirya mu to ayin kai doka kuma matsala ina ganin doka ta gane a halin da muke ciki na zamanin yanzu tunda annabi ya ce za a ɗauke ilimi za a fakar da jahilci duk lokacin da gwamnati ta yi doka ta hana wani abu to kuma lokacin wa'ansu za su yi cewa nan ne gaskiya take so abinda ya kamata a yi a buɗe mutane masu gaskiya sun kafa a su ba ɓoyewa kada yawan masu ɓarna ya hana mutum magana a ci gaba a yi taimakawa su kuma su ma da yawansu sun faɗa ne cikin wannan tarko ba tare da sani ba sannan kuma abin da ya ƙara yaɗa shi da yake yanzu akwai hanyoyin yaɗa ilimi da yawa irin su YouTube irin su talabijin da sauransu saboda haka mutum na zaune cikin gida ba wuya wani shaitanin malami can ya jefa wata kalma ta shiga ta yin ɓarna a cikin mutane amma hana su ni abin da nake gani duk wanda kace za ka hana wani abu to za su matsala sai dai a faɗaitar da mutane su rinƙa taimakawa wurin yaɗa gaskiya mutane suna da hankali in suna ji to ta haka ne za mu iya maganin wannan abu su kuma wannan da suke ikrarin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dawo daga wannan hanya hadda a wannan ƙasa ƙasar nan da yake babu ilimi mutane matsalolin tauhidi ma ba su ƙara fahimta ba su shigo da matsalolin fiqhu su roƙa mutane su ji tsoron Allah cikin wayannan mutane ya kamata wato nasiha da zan bayar hadde mata kada su yadda wani malami ya musu wa'azi ba tare da littafi ba littafin nan kuma cikin littafin da na fiqhu ne littafan malikiya kada ya muku wata fatawa ba ita ba domin me misali abinda wayannan manyan malaman suka ce in ka yi shi ka tsira ta ya ka tsira kana da hujja wurin Allah domin Allah na neman ilimi ne in Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama kayi kaza kayi kaza me yasa ka ce wallahi Allah ga ilimi ya zo mun daga manyan mu malamai ilimi ne zo maka ta ya zama ilimi domin mutawatir ne ba zato ba amma yanzu da ka dauki Buhari haka ka dauki ka bude feji kai aiki da shi ba da ilimi kake aiki ba ka san da me kake aiki da zato wa ya gaya maka ma wannan hadisin na cikin Buhari wa ya gaya ma yana ciki ba fashi aka yi daga baya ba wa ya gaya ma ta yazo maka mutawatiran na shi yasa malamai sun yi nasi indai zaka bauta wa Allah amaliyan aiki fiqhu to baka da makawa sai ɗaya daga cikin wayannan hudu saboda ka kubata azumin ku ka kubata hajjin ku ka kubata kuma ibada ku ku bi wayannan mazhabobi domin rashin ilimi har ya kai ga wai mutum ya yi hujja da wayanda ake hujja da su ya zama abin kunya sannan kuma ya yi hujja da abin da ba a hujja da shi wai yanzu shine abin nan alfahari me abin alfahari shine malamai akwai wani zamani da suka ce kada wani ya sake ganganci ya inganta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya sake kun ga mu tsakanin mun da dan fodiyo shekara wajen 200 yau din nan mutum zai je Sokoto yana neman wani labari da shehu dan fodiyo ya faɗa ba a cikin littattafan shi ba amma ana nan ana ruwaito shi sannan wannan labari ya zama ingantacce zai yi to wai shekara 200 kenan to ina yaya shekara 1400 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace za ta yi inganta magana wanda yake a karni na farko ba inganta ta ba karni na biyu ba a yi ba na uku ba a yi ba sai yanzu kace ta inganta wannan magana kuma ka fitar da hukunci ka dora mutane a kai ka sa musu rudani sannan abu ɗaya da yake shine rena malaman farko yana daga cikin abubuwa 18 da Ali bin Abi Talib ya rawaito in karshen al'umman nan na la'ana farko shi yasa shi a ta fito a ƙasar nan da sauki mu ne wato garkuwar sunnan mu da kanmu muka bi muka rusata sai shi a ta shigo ta ya muka rusata domin a cikinmu ne aka samu waɗanda suke inkarin ilimin salaf su hujja a wurinsu hadis ko me ko Qur'ani wannan kuskure ne Qur'ani hujja ne, hadisi hujja ne, amma da sharaɗin tafsirin malaman farko. Saboda haka in ya kawo maka hadisai, bari ba ku misali me yasa suka samu shi'a a cikin ahlul hadis masu turo hadis kamar at-Tirmidhi, an-Nasa'i da sauransu. In kun duba manhajus sunna na Ibn Taymiyyah ya kawo ishara gare shi a cikin ahlul hadis akwai wanda suka rawaito wayansu a hadisai wanda a'imma sun yadda ba ingantattu ba ne game da ahlul bayt. Sun rawaito su. To yau in ka rusa ilimin mutanen farko sai ya ɗauko irin wannan hadisai daga Tirmidhi, daga An-Nasa'i, Ibn Abd al-Barr da irinsu, sai ce maka ai ga abin da littattafanku suka ce game da ahlul bayt. Kuma ku kuke cewa in annabi ya ce magana ba abin magana kowa, ko ba ta ba, da ya ce shi yasa na zama shi'a. Alhali yanda yake, wannan hadisin da Tirmidhi ya rawaito, wannan hadisin da Nasa'i ya rawaito, wannan hadisin da kaza, babu wani imamul hadis da ya inganta su, duk da isai ne. Babu wani malamin hadisi da ya inganta su, duk da isai ne. Na ɗaya. Na biyu, ba kuma haka al'imma suka fassara su ba, wannan hadisan suna nuna falalan ahlul bayt, amma duk falalan su ba su kai falalan Abubakar ba, da Umar, da Uthman. Suna da falala ba a ce ba su da shi ba, amma ba su kai wayan can ba. Shi ne tafsirin mutanen farko. To in kai ka rushe tafsirin mutanen farko, ka buɗe ma yara su zama 'yan shi'a. Ashe dole mu dawo kan tafsiri, in ba haka ba za mu kawo fasajin ƙasa. Allah ya shirya da mu. Shi ne fa'idar da muka samu cikin wannan ƙarshen ayan nan. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Bi ilm aka ce, kuma duka malamai sun yace la yufidu al-ilm illa at-tawatur, sai abin da zo mutawatir shi wanda zai yufidu al-ilm, ahad da la yufidu al-ilm. Saboda haka ilimin ka ya zama mutawatiran daga malamai. Allah shirye da mu.
Alhamdulillah.
Amin. Wannan gashi da Above Islamic School for the Deaf, Sheikh Abubakar Ahmed Abubakar Gumi Islamic School for the Deaf, temporary site. The above name Islamic School for the Deaf Children, Youth, Adults. As usual in Ramadan here, we bring our contribution, some of 2,600 years in last.
Mun gubu za ta fi karin dawa don mai tarzikin ya bayan mai kudin da zai
sawo. To.
Ba a wula yi ta billa ba sai kudin a mun gubu za ta fi karin dawa. Ali da Alba a zagin lai.
To Allah ya saka mata da alheri. Allah ya saka mata da alheri. وأنتم عاكفون في المساجد ثم صلّى أنا اعتكافي في الشرع عند هذا الشيء إن كان لكن اعتكاف كذي هذا الجمعة تو يكسر أما صلاة الجامع وأنتم لا يكسر الجمعة إيه وين لا يكسر الجمعة
wannan
zai tambaya kashe da wannan shi ya haka da yanzu hajji a gida a kasuwa na iya karatu
Al-Qur'ani.
Abin da kuma ke nan ai, duk malamai sun ce wanda zai iya sallah a gida fa da fila, to ya fi alheri ya fi falala. wannan saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri wannan